Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin abar ya huce. Amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Ga cikakken labaran duniya mai karatu Baba Yakob Makiri. Shugaban Amurka Donald Trump ya kalubalanci takwaran aikinsa na Russia Vladimir Putin game da katsalanda da ake tuhumar Russia da aikatawa a zaben shugaban kasar Amurka a bara a lokacin da shugabannin biyu suka gana ido da ido a jiya Juma'a, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson. Tillerson ya ce Putin ya musanta wannan zargin da ake yi wa Russia da yin katsalanda a zaben Amurka. Ya ce ko da yake shugabannin biyu sun yi tattaunawa mai zurfin gaske akan wannan batun. Tillerson ya faɗa wa manema labarai jim kaɗan bayan ganawar shugabannin biyun, wanda ya ɗauke hankali a taron manyan ƙasashen duniya masu ƙarfin tattalin arziki na G20 wadda ake gudanarwa a birnin Hamburg ƙasar Jamus. Yana cewa sautari shugaban na Amurka ya kalubalanci takwaran nasa na wato Rasha kenan Putin game da katsalanda a zaben Amurka wadda aka yi. Ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov, wanda shi kuma ya halarci zaman tattaunawar shugabannin biyu, ya faɗa daga bisani cewar shugaba Trump ya amince da bayanin Putin cewar Rasha ba ta da hannu a zaben Amurka. Shugabanni daga Amurka da Koriya ta Kudu da kuma Japan sun amince a jiya Juma'a da yin kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya ta gaggauta aiwatar da takunkumi akan Koriya ta Arewa biyo bayan gwajin makami mai linzami wanda ke iya ƙetarawa zuwa wata nahiya da Koriya Arewa ɗin ta yi a ranar 4 ga watan Yuli. Shugabannin uku sun yi kira ga ƙasashen duniya da su gaggauta aiwatar da duk yarjejeniyoyi da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi na jin kunni akan Koriya ta Arewa, a cewar wata takarda wadda aka karanto a wurin taron manyan ƙasashen duniya na G20 da ake yi a birnin wato Hamburg na ƙasar Jamus kenan game da hira tsakanin shugabannin na Amurka Donald Trump da na Koriya ta Kudu wato Moon Jae-in da kuma Prime Minister Japan Shinzo Abe. Shugabannin sun ƙara jaddada aniyarsu na hana Koriya ta Arewa mallakar makaman nukiliya, kuma sun yi kira ga ƙasashe masu iyaka da Koriya ta Arewa da su shawarce ta ta kawo ƙarshen barazana ga sauran ƙasashen duniya ta kuma dakatar da shirinta na makaman nukiliya, a cewar takardar da aka karanto a taron manyan ƙasashen duniyar. Zaman ta zo ne kwanaki biyu bayan da jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta yi kashedi ga gwajin makamai masu linzami da Koriya ta Arewa ke yi, kuma ta ce Amurka za ta bada sabuwar shawara akan takunkumin Majalisar Ɗinkin Duniya akan Koriya ta Arewa a 'yan kwanakin nan masu zuwa. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan hanawa wasu ɗaliban makarantar sakandare a ƙasar Gambia takardar visa na shiga Amurka, ɗalibai biyar yanzu sun samu visa na shigowa Amurka domin su samu damar shiga gasar mutum-mutumi kenan na zamani, wato robot a turance, wanda za a yi na ƙasa da ƙasa. Waɗannan matasa daga Afirka ta yamma, da farko an hana su takardar izinin shiga Amurka ne domin samun damar shiga gasar nan, wanda ke bada ƙwarin gwiwa ga matasa su shiga koyon kimiyya da fasaha ta ƙasa da ƙasa a karo na farko wanda za a yi a nan birnin Washington DC a ƙarshen wannan wata. Sai dai bayan tambayoyi a karo na biyu da aka yi wa ɗaliban a shekarar jiya Alhamis, jami'an ofishin jakadancin Amurka sun ba su wannan bisar. Wannan gasar ta ƙasa da ƙasa ta tattaro ɗalibai daga ƙasashe 160 zuwa nan Amurka a ƙoƙarin ƙarfafa sha'awar shiga karatun kimiyya da ƙere-ƙere tsakanin ɗaliban makarantun sakandare a faɗin duniya. Kungiyar mayakan ISIS ta kai hare-hare a birnin Mosul na Iraq da kuma Raqqa na ƙasar Siriya biyo bayan ci gaba da sojoji ke samu a wannan yaki da ƴan ta'adda a biranen guda biyu. Mayakan na ISIS sun kaddamar da hari a birnin Mosul da kuma wani ƙauye a kudancin birnin inda suka kashe mutane da dama ciki har da ƴan jaridan Iraki guda biyu masu ɗaukar labarai a yaki da ake yi a cewar wani jami'in sojin Iraki. Jami'in ya faɗa a jiya Juma'a cewar harin na ISIS a arewacin birnin Mosul wato ya kura sojojin Iraki bayan zuwa kimanin mita 175 kuma ƴan ta'addan suna barazanar rage dakarun gwamnati a yankunan. Ɗaruruwan mayakan suna ta ƙoƙarin kwace wani ƙaramin yanki na birnin.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce
wanda ma su iya magana ke cewa shi ke kawo jaraban wani
Amadu mai saji ji kana rawa dai Ba amadu da loji kan ji udan wani yo Ba amadu da loji kana rawa dai Mutun da nano wa kambu sai Daga dai ya ka bakin fashi tun daga bakin kogin jidda zan Allah bai hoya mada yake ba shehu ya duro mutum ko in yana sa Allah yayi domin Allah in ba yayi abari don kai nan amadu sai an dauka ma shan ka kanka
ba dai ga ma ga
mai saje je kan ke don wadi naji labari Rana bukin mulkin kai Sannan da ido na banga abin mamaki In kuma zame abin mamaki Arannan ga ashabar latiya Ga alhaji mamman shata Alhaji sarkin waka kanawa Duna na zilkin samu Wargawar sannan ji mai ɗaki kamar fula mai sanci ya ɗan zago mai ƙaiƙai kamar dame mai kaushi kamar ƙawa na birkin sambushata Muhammadu ikon Allah Rannan ga ashabar latiya Kananan ga alhaji mamman shata a faɗa maka Amadu ikon shehu ka tuna tau biyu mata tauna ko bakin bakin kurani
ba
dai ya ba dai kan shehu din hodi akwai magana guda uku tsakani na da kikan nana kaga je ina kauna tai dan kakan dan godiyo Amadu ina tsoro na yi duniyar ta sace Amadu Kana ina tausayi na yabo kan gaba sun yawa Wai ka ji dan baje min duniya Amadu dan
To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin da fatar an waye gari lafiya Usmanu.
Mallam
Iro. Ina fata ana nan lafiya. Naji kamar cincin kake ci.
Kace cincin?
Eh.
Ina.
To.
Ina jira kai ya huce.
To alhamdulillah masu sauraro tare da fatan an gama shagulgulan sallah lafiya cikin shirin da ya gabata mun gabatar muku daga shigayen sallah. Waɗanda suka aika daga shigayen nan suna da dan karanya kuma ka san dama mun yi alƙawari muka ce duk wanda bi ka'ida ya aika da sakan 15 kamar yadda muka bukata za a ji shi saboda haka akwai saura da suka rage akwai su dewa saboda haka zamu sa su a cikin shirin namu na yau akwai wasu zai kai kamar minti 7 su ma suna da yawan gaske saboda haka ba tare da bata lokaci ba Usman barin kyale kaka wato fara da bude mana daga shigan shi
ai to haka yake to da fatan kamar yadda Alhaji Ibrahim yace an yi bukukuwan sallah lafiya to sakon gaisuwar fatan alheri na bari ya huce daga farko zai je ne zuwa ga Abubakar S Muhammad da Nusaiba Muhammad sannan kuma sai gaisuwar fatan alheri tare da ta'aziyya ga Nusaiba Akilu Idris wanda Allah ya mahaifinta rasuwa Mallam Iro sai mu ce Allah ya ji kanshi da gafara sa ya huta
amin suma
kuma gaisuwar fatan alheri zuwa ga Turoma Al-Amin Umar da kuma gaisuwar fatan alheri na bari ya huce zuwa ga Hafsat Muhammad sai Umar Muhammad da kuma Abdul Karim Papalaji sai gaisuwar fatan alheri ta bari ya huce zuwa ga Umar Baffa Ramalan da kuma Bello Muhammadu Bello sai gaisuwar fatan alheri na bari ya huce zuwa ga Mrs. Sulaimanu wato Zainab Balakan Kamba da kuma Hassan Yek wato a kanan dabu a Najeriya gaisuwar fatan alheri ta bari ya huce zuwa ga Hadiza Bizi wanda ake cewa Hadiza Baffa sai gaisuwar fatan alheri ta bari ya huce zuwa ga Hassan Nura da kuma Nuruddin Husaini da Ibrahim Fantami a Gombe a Najeriya sai kuma Faruk Umar Hassan da Shehu Ahmad Sani da kuma Haruna Bello wanda aka sani da Haru Bello sai kuma gaisuwar fatan alheri na bari ya huce zuwa ga Nasiru M Mama tare da taya shi murna ta wata tauta da ya lashe ta kimiyya Mallam Ibrahim
haka
a Ingila ya samu ya lashe wannan gasa ta kimiyya gona
to Allah ya sanya alheri
amin amin sai gaisuwar fatan alheri ta bari ya huce zuwa ga Anwar Sadat Ibrahim da kuma makadan zamani wato dan masu kuɗi sai gaisuwar fatan alheri zuwa ga Jamila Ahmad Azare da kuma gaisuwar fatan alheri zuwa ga Aisha Ahmad da Aminu Adamu Gombe sai Saidu Ahmad na Gudu da kuma shi kansu wani takwaran nashi wato Saidu na Gudu wanda shi kuma muke fata Allah ya bashi lafiya bisa dan ciwo da yake damun sa
amin
gaisuwar fatan alheri daga karshe zuwa ga Aminu Abba da Ruqayya Umar Faruk da Yakubu Abashia Yaxman da kuma Rayyanu Musa da Sarfilu dan mutanen Gumel ne namu amma shi wannan dan mutanen Biti ne
haka
yawa sai gaisuwar fatan alheri zuwa ga Asaba Gambo da kuma Kawu Muhammad Kamfa a kanan dabu a Najeriya sai kuma rufe da Ali Muhammad da kuma Linda Abarachi da kuma Ban Ahmad sai gaisuwar fatan alheri ta Umar Ahmad Muhammad Danejo sai mu ce da fatan sun ji kuma ana cikin koshin lafiya
to amin suma amin Usman kafin mu je ga sauran masu sauraron mu da suka yi gaishen sallah a makon da yake kamar yadda muka yi alƙawari ina so in mika waɗannan sakonni na fatan alheri ga ƴan uwa da kuma dukkan iyalan Khalifa Aliyu Ahmad Abul Fathi da ke Maiduguri muna taya su murnar auren Yesu Bilkisu Aliyu Abul Fathi da za a yi da angonta Aliyu Ibrahim Ali yau Asabar din nan 8 ga wata da misalin karfe 11 na rana a masallacin Madinatu dake Maiduguri a jihar Borno Najeriya da fatan Allah Ubangiji ya sanya alheri kuma Allah ya sa ayi a gama lafiya haka kuma ga wata gaisuwar ita ma ta fata alheri zuwa ga ango Abubakar Muhammad wanda shima a yau din na ake daura auren sa shima a garin na Maiduguri ne a babban masallacin dake Modganari a cikin Maiduguri shima za a daura auren nasa da fatan Allah Ubangiji ya sanya alheri haka kuma wato muna mika sakon fata alheri ga DC Muhammad dan sako na hukumar custom ta Najeriya tare da mai dakin sa Hajiya Hawa dan sako ita ma ta hukumar custom muna mishi fata alheri saboda shi ma na fama da rashin lafiya tare da fata Allah Ubangiji ya bashi lafiya cikin gaggawa ga kuma sako na ta'aziyya nan zuwa ga dukkan yan uwa da iyalan Alhaji Abdu Darazau wanda ya rasu a ranar Talatin nan da ta shige a garin Darazau dake jihar Bauchi Najeriya da fatan Allah Ubangiji ya ji kansa ya sa ya huta kuma Allah ya bada hakuri na jure wannan rashi da aka yi
amin amin na sauka in godi na in kidana na sauka gidan sulena
To Usman kamar yadda muka yi alƙawari ga sauran gaishe-gaishen da suka rage yawa na cika maka alƙawari haka dai to ga waɗannan gaishe-gaishen daga bakin masu sauraron mu
assalamu alaikum sunana Abdul Malik Sa'idu mai wuri tashar Bagogo saboda kungiyar murya talaka ina amfani da wannan damar in tayan uwa na musulmi barka da sallah tare da fatar ayin sallah lafiya haka ina ma dukkanin shugabannin kungiyar murya talaka barka da sallah
assalamu alaikum ina gaida koyan bayan bashar da iyalansa tare da dukkan jama'a bashar da fatan ayin sallah lafiya
assalamu alaikum filiyan abari ya fuce ina mika gaisuwa ta ga dukkan wani musulmi na duniya baki daya barkamu da sallah ubangiji Allah shi maimaita mana ya sa magana gaba da cikin koshin lafiya naku ne Isa Aisami Bayisa da gaida mai ke mika wannan gaisuwa bisalam
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana Aminu Ibrahim ina mika gaisuwa ta ga barka da sallah zuwa ga ilahira al'umman musulmi da fatan Allah ya maimaita mana amin
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana Shaibu Sarkin Fulanin Facebook ina mika sakon barka da sallah da dukkan yan uwa musulmi a fadin duniya baki daya
sunana Abba dan gudun wanda aka san da babu na wadakacin musulman duniya na fatan barka da sallah da fatan Allah bai mai ta mun Allah kare kasar mu Najeriya Allah gyara mana kasar mu Najeriya nagode
Assalamu alaikum re America ina gaida Sagir Musbau Daura Dole ina gaida Haruna Sale Kontagora ina gaida Alhaji Kabir Halanda San Shanu Jos ina gaida ni kuma kaza da salami magana baban gida Abu Mustafa daga Indiya Jos
sunana Abdulwa walidu Jarmani na ga sakon barka da sallah na zuwa ga mai martaba sarkin Yamaltu Alhaji Usman Jonga da Alhaji Abubakar Aliyu hakimi na santrakin Yamaltu da Honorable Abu Jarmani na Jarman Yamaltu
Hassan Haruna Bawa dalibi a Jami'an Maradi Jamhuriyar Niger ina gaida babana Alhaji Umaru dake garin Daji jihar Bauchi da yayana Alhaji Ahmadu dake garin Fataskum jihar Yobe nagode
assalamu alaikum sunana comrade Nura Bello Daraja kasabu saudan kishin kasa ina amfani da wannan dama ta bikin sallah in gaida shugaban kungiyar murya talaka na kasa Zero Balakun Sabuwa da babban amini na comrade Lawal Muhammad Gusau.
A sunana Sani Shaga kofar Kaura Katsina. Zan yi amfani da wannan dama domin in mika gaisuwa ta zuwa ga Habibi Ibrahim Central Market Katsina, Hassan Muhammad Bininci Sokoto, Nasiru Uban Shahada birnin Kebbi.
Assalamu alaikum, sunana Hassan Abba Alfatas Kumi daga nan garin Fatas Kumi. Ina mika gaisuwar sallah ta ga daukacin al'umma musulmi na duniya baki daya, da fatan an yi sallah lafiya. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika, mai magana Haruna Hamisu dan Malama Daura. Ina gaida Malam Kwazo, ina gaida Ahmad Ibrahim, ina gaida Nura Sidi, ina gaida Maryam Hafiz, ina gaida Wawo Obad.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu, mai magana Comrade Abdullahi Mansur daga nan Dutse. Ina yi wa dukkan ƴan uwa al'ummar musulmi masoya sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama barka da sallah, tare da fatan an yi sallah lafiya. Allah mai
da Nasiru Kainuwa na Ummi Libantu da Abdullahi Matashi na Zaki da Zakanya. Ni na ku tafi da na fadilan kauna yake muku sallama.
Assalamu alaikum, mai sunana Abubakar Bukar Isa dan Niger ne mazaunin da magana. Ina ma dukkanin musulman kasar mu, jahar mu da magaran barka da sallah, kuma da dukkan musulman duk.
Assalamu alaikum, sunana dan Hajiya mai yan kunne Annashuwa Guru Bugare Zanzibar Abuja Nigeria. Ina mika sakon da fatan an yi sallah lafiya zuwa ga ainihin musulman duniya. Ina masa fatan Allah ya sa ibadun da muka yi a wannan wata, Allah ya sa karbabu ne.
Assalamu alaikum muryar Amurka, ina gaisuwan sallah ga iyalina duka da kuma matasan anguwan Yashi na Lakwaje dukkansu, da mai garin Lakwaje na gode, mai magana Bala na Yashi Lakwaje.
Assalamu alaikum, sunana Sabi Malami dan duka zaure Tigawa Najeriya. Ina wa duka musulman Najeriya murnar barka da sallah, Allah ya maimaita mana, amin, nagode.
Assalamu alaikum, sunana Nazifu Suleiman Dorayi. Ina miƙa saƙon gaisuwa ta da dukkanin ma'aikatan ku gaba daya, sannan kuma ina miƙa gaisuwa ta ga masoyata Asma'u.
Assalamu alaikum, filin abari ya huce. Saƙon gaisuwar barka da sallah daga Awwal Ibrahim dan masanin Facebook. Ina gaida babana da innata da jama'a ƴan uwa al'ummar musulmi, da fatan an yi sallah lafiya.
Assalamu alaikum BOA Hausa, sunana Awwal Halliru dake garin Sake a ƙaramar hukumar Jaranti jihar Katsina. Ina yi wa dukkan musulmi na duniya barka da sallah, da fatan Allah ya amsa mana ibada mu gabaki da.
Ina miƙa saƙon barka da sallah ga dukkan musulmin Najeriya, da fatar sun yi sallah lafiya. Saƙo daga Dahiru Arzika da Ingijar Sokoto Najeriya.
Assalamu alaikum, sunana Muhammad Bello Nas daga Angon Tudu Murtala jihar Kano. Ina miƙa saƙon barka da sallah ta ga al'ummar musulmi gaba ɗaya na duniya, tare da sarkin Kano da sanatan Kano ta tsakiya Rabi Musa Kwankwaso, da fatan Allah ya karɓi ibadunmu, na gode.
Assalamu alaikum, sunana Mubarak Salisu Jibiya Katsina State Najeriya. Ina fatan an yi sallah lafiya wa al'ummar musulmai. Ina gaida Alhaji Salisu Musa Jibiya da Abubakar Kabale Jibiya.
Assalamu alaikum muryar Amurka, mai magana Abdulyasar Shehu Gazara ƙaramar hukumar Makarfi. Ina miƙa saƙon barka da sallah ga dukkan ƴan uwa da abokan arziki. Ina muna fatan alkhairi, Allah ya maimaita mana.
Assalamu alaikum, sunana Baba Gana Makinta daga ƙaramar hukumar Kaga dake jihar Borno. Barka da sallah, ina zo in gaida waɗannan mutane kamar haka: Bahausarin BOA Hausa, ma'aikatan BOA da ƴan uwa da abokan arziki, Allah ya maimaita mana.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mai magana Muhammad Dangame daga kasar Kamaru. Ina miƙa saƙon barka da sallah zuwa ga Muhammadu Banga da Musa Maradi da Itu dake babban birnin Yamai na jamhuriyar Niger.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, gidan radiyon BOA. Ni ne Abdul Isa Garamata. Ina gaira Abba Sarkin Tasha ban Garamata. Ina gaira Ishani mai shago Garamata. Da fatan kowa ya yi sallah lafiya. Assalamu alaikum.
Sunana Nasir Yusuf Ibrahim daga gidan talabijin na Abubakar Rimi dake Kano. Ina miƙa saƙon barka da sallah ga ƴan uwa da abokan arziki kamar Maudi Rabi'u Gwadabe da Jamilu Bashir Karayi.
Sunana mai nasara Nasir Abdulwa, ga gaisuwar barka da sallah zuwa ga Honorable Musa Adamu Hutuwa dan kafin Katsina, sai Honorable Hamza Suleiman Faskari Wanban Faskari, sai iyalan gidan Margayu Alhaji Wadanas Fultuwa. Mai gaishe ku mai nasara Nasir Abdulwa, barka da sallah.
Assalamu alaikum Musani daga nan garin Egypt. Ina gaida mahaifiyata da mahaifina Malam Ahmad Sani Rogo da al'umma musulmi baki ɗaya, da fatan an yi sallah lafiya. Allah ya sa mu dace. Nagode.
to ai a yanzu kam a Usman sai dai a ce jikan Haruna Maji.
Haruna Maji.
Eh shike sarauta a Hadeja. Haka ne to. Amin da to wani labari kake tabbata shi ne?
Ai labarin kenan kawai na ji dadin sallan nan Mallam Iro musamman yanda akai na ji masallacin da ban taba sallah a wurin ba sai wannan karin cikin Washington. Wanda kuma ka san wannan zamani ne da ake ta samun.
Wani masallaci ne ka je wannan karin?
Yawa masallacin da naje shine na Islamic Center da ke cikin Washington.
Oto yawa wato babban masallacin da aka sani na cikin Washington kenan. Wanda kuma aka gina shi ka san akwai video na Prime Minister Najeriya Abubakar Tafawa Balewa.
A gurin
wani zuwan sa da yazo aka kai shi ziyara wannan masallacin ka san har akwai tutar Najeriya na cikin tutocin kasashen da suke a wannan masallaci.
Sai an kakkace su. Wallahi to abin da ya burge ni shekara nan dai nace to bari mu je wurin na kwashi iyali muka je to babban abin da burge ni a wurin Mallam Hira tunda nake nan Amurka ban taba ganin inda ne sallah nake kamar ina gida ba wallahi kamar wannan masallacin.
Haka.
Saboda kowa na wurin ma'ana baƙaƙe farare la
jajaye ne koraye ba wanda babu
kan da kore kan gaskiya da koraye sannan yawanci ɗan ofisoshin jakadanci da jakadancin nan na kasashen duniya
yawa kusan duk auren ne ake haduwa na sallah
da yara Mallam Iro wani ne na tabo shi a gaban mu ina ga kamar ko ɗan Ghana ko ɗan Senegal shi da baban shi na tabo yaron nace dan Allah din dauke mu yazo yayi mana hoto to hakika na dukkan wannan sallah a wurin saboda kamar ina gida aka gama yara kuma su ka san yaro shi abin da ya burge shi wai da ya da saka idan da sallah aka yi sa ana raba musu chocolate. Don sannan wani ya ba su irin kaga kawai suna raba ma yara ɗan dala ɗaiɗai haka a ɗan babba yara irin da yara su ji daɗi.
Eh haka.
Sai cewa su kai ka gaskiya abba wanda masallacin nan za mu dinga zuwa mu yi sallah ya fi daɗi na ce a kuma idan an ba da chocolate ne.
Haka dai to Usman da akwai wani labari da na so in baka amma na ga lokaci ya ƙure mana saboda haka za mu dasa aya a nan. Saboda haka sai dai ka bi ni bashinsa insha Allah mako mai zuwa. Madalla to masu sauraro a madadin
Usman Ahmad Kabara
Ibrahim Alfa Amin ne daga birnin Washington DC ke cewar mu huta lafiya.
Baba kaga na yamba cikin jangam Allah zai kaji roman wanda suwa ci roman wanda Allah zai kaji roman wanda nan nan na arewa cikin jangam Allah zai kaji roman wanda suwa ci roman wanda Allah zai kaji roman wanda nan nan na busun da tsun jangam Allah zai kaji roman when you are the sura chiru mangam bi Allah ji ka chiru mangam bi ba mai hausa ba Muhammad hausa haddangin namu hillani
to madalla da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi zamu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka. Ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.